A hiyar da ta hada shi a baya-bayan nan da wata majallar kasar Faransa ne, shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya ba da tabbacin cewa gwamnatinsa ta buƙaci Najeriya da jamhuriyar Benin su ta soke jagoran 'yan adawa Hama Amadu zuwa gida, inda wata kotu ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekara ɗaya a kurkuku sakamakon samunsa da hannu a wata badakalar safarar jarirai, matakin da magoya bayansa irin su Muhammadu Maiduka ke kallonsa a matsayin wani yunkurin sharewa jam'iyyar PNDS mai mulki hanyar lashe zaben 2021.
Zancen gwamnati ko kuma ita jam'iyyar PNDS tana son ta yi unhwani da wannan dama don ta hana Muhammad takara. A wannan ba zance ba, duk duniya ta san shi, wannan bai tada mana hankali ko misƙalin zarafi. Mu gare mu almarata waƙen da an ka saba na, wato in ba ka son mutum sai ka bi wasu hanyoyi don ka hana mai takara, wannan ba gaskiya na, ba za mu yarda da shi ba ko misƙalin zarafi.
Sai dai shugabannin na PNDS tarayya na nisanta kansu da halin da ɗan takarar na Model Lumana ke ciki. A cewar wani kakakin jam'iyyar, Asmanu Muhammadu mashawarci a fadar shugaban kasa,
in alƙalai suka nemi wani ɗan Nijar bisa ga doka wadda ya taka, me zai sa a ci jam'iyyar PNDS tarayya ce? Ba gaskiya ba ne. Kuma shugaban kasa ya yi magana ne a matsayin shi na shugaban kasa, tunda gwamnati ta ɗauki matakin nemo wa Malam Amadu duk inda yake cikin ƙasar, sai waɗannan kuma ƙautanmu don ya zo ya fuskanci tambayoyi wanda alƙalai ke buƙatar su yi mashi.
Shekaru sama da hudu kenan Hama Amadu ke gudun hijira tsakanin ƙasashen Faransa, Ghana, Najeriya da jamhuriyar Benin, bayan da ya fice daga Nijar a wani lokacin da ake gabda gurfanar da shi a gaban kuliya. Sai dai har yanzu magoya bayansa na cewa farin jininsa na ci gaba da karuwa a wajensu, wanda kuma suke ganin shi ne mafarin bita da kullun da yake fuskanta daga masu mulki, in ji su.
Babu wani ɗan takara wanda suka shakka cikin ƙasar Nijar kamar Hama Amadu. Sun tabbatar da idan aka zo aka yi takara fi sabilillahi, aka je zaɓe, to shakka babu, in Allah ya so ya yarda Hama shi zai kai. To wannan hanya ce suke son su bi, a yi mudundu ala dole sai an hana mu ta Hama takara saboda suna son su ci gaba da mulki. Ba mu da wani ɗan takara sai Hamad.
Badakalar safarar jarirai wani al'amari ne da aka shafa shekaru ana fafatawa a kansa a kotuna tun daga nan Nijar har izuwa ƙasashen waje, a yayin da hukumomi ke ganin bakin alƙalami ya riga ya bushe saboda yadda galibin waɗanda ake zargi suka ba da kai ga hukuncin da ya haukan su. Shi ko Hama Amadu da makusantansa na cewa kokowa ba ta ƙare ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.